Jinjina sarkin kudin kan gere, Haji Kabiru Haji ya kai dai ne. Wa yake wasa a rinkar zaki?
Jinjina sarkin kudin kan gere,
fagen kyauta mu ce ma sarfa.
Haji Kabiru Haji ya kai dai ne. Wa yake wasa a rinkar zaki?
Jinjina sarkin kudin kan gere,
fagen kyauta mu ce ma sarfa.
Haji Kabiru Haji ya kai dai ne.
Sarkin kudin kai kadai gayya ne.
Wa yake wasa a rinkar zaki? Jinjina sarkin kudin kan gere, Haji Kabiru Haji ya kai dai ne. Wa yake wasa a rinkar zaki?
Sunan Allah zani faro hakan.
Haji Kabiru Haji ya kai dai.
Allah yayi mana babu shayi ba kare.
Sarkin kudi kai kadai gayya ne.
La haula mai maganin mai gargara.
Sarkin kudin kan gere.
Yau bar visa ne a dagar aiki.
Jinjina sarkin kudin kan gere.
Fagen kyauta mu ce ma sarfa.
Haji Kabiru Haji ya kai dai.
Sarkin kudi kai kadai gayya ne.
Wa yake wasa a rinkar zaki?
Allahumma salli ala rasulillahi.
Haji Kabiru Haji ya kai dai ne.
Dan aminatu khairu khalqillahi.
Sarkin kudi kai kadai gayya ne.
Da alihi da sahabu saifullahi.
Sarkin kudin kan gere.
Da awliya mubayyinatul haqi.
Jinjina sarkin kudin kan gere.
Fagen kyauta mu ce ma sarfa.
Haji Kabiru Haji ya kai dai ne.
Sarkin kudi kai kadai gayya ne.
Wa yake wasa a rinkar zaki?
Tambarinka daban nake doko shi.
Haji Kabiru Haji ya kai dai ne.
Kura ke ci ta cinye gashi.
Sarkin kudi kai kadai gayya ne.
Masun saye ne maso martashi.
Alhaji
Kabiru kanka da kan ɗaki.
Jinjina sarkin kudin kan gere.
Fagen kyauta mu ce ma sarfa.
Haji Kabiru Haji ya kai dai ne.
Sarkin kudi kai kadai gayya ne.
Wa yake wasa a rinkar zaki?
Baban Maimuna da gurin Maimuna.
Haji Kabiru Haji ya kai dai ne.
Baban Momi ka fi karfin sauna.
Sarkin kudi kai kadai gayya ne.
Giwa dauna itatuwa ke zauna. Salari mai kara bargar doki.
Jinjina sarkin kudin kan gere.
Fagen kyauta mu ce ma sarfa.
Haji Kabiru Haji ya kai dai ne.
Sarkin kudi kai kadai gayya ne.
Wa yake wasa a rinkar zaki?
Da basarake ba shirin ƙarya ba.
Haji Kabiru Haji ya kai dai ne.
Alhaji Kabiru ba dukannan ɗa ba.
Sarkin kudi kai kadai gayya ne.
Sissuka ita ce take yin tsaba. Sarkin kudi masu kyautar doki.
Jinjina sarkin kudin kan gere.
Fagen kyauta mu ce ma sarfa.
Haji Kabiru Haji ya kai dai ne.
Sarkin kudi kai kadai gayya ne.
Wa yake wasa a rinkar zaki?
Da sarkin hakuri muna taken ka.
Haji Kabiru Haji ya kai dai ne.
Yau bar visa yake gaishe ka.
Sarkin kudi kai kadai gayya ne.
Dan Ahmadu dole in ma waka. Halayenka kadai suna sa shauki.
Jinjina sarkin kudin kan gere.
Fagen kyauta mu ce ma sarfa.
Haji Kabiru Haji ya kai dai ne.
Sarkin kudi kai kadai gayya ne.
Wa yake wasa a rinkar zaki?
Ga hakuri ga hankali an baka.
Haji Kabiru Haji ya kai dai ne.
Ga natsuwa ga tausayi an baka.
Sarkin kudi kai kadai gayya ne.
Ilimi addini babu wai an baka. Sarauta ga kudi jan zaki.
Jinjina sarkin kudin kan gere.
Fagen kyauta mu ce ma sarfa.
Haji Kabiru Haji ya kai dai ne.
Sarkin kudi kai kadai gayya ne.
Wa yake wasa a rinkar zaki?
Dukun babban motsi idan ka motsa.
Haji Kabiru Haji ya kai dai ne.
Karfe shine yake yin tsasa.
Sarkin kudi kai kadai gayya ne.
Taimakon al'umma ko ina ya nusa. Tawin su masu ado na ban mamaki.
Jinjina sarkin kudin kan gere.
Fagen kyauta mu ce ma sarfa.
Haji Kabiru Haji ya kai dai ne.
yanko da kai kadai gayya ne
waye ke wasa a rinkar zaki
zubanka daban na wane
yaro aji kabiru aji ya kai dai ne
magauta bar su tansiroro
yanko da kai kadai gayya ne
mai rowa shi yake yin kwauro sarkin kodi ke kyauta an sha mamaki
jinjina sarkin kudin kangere
fagen kyauta mu ce ma sarfa
aji kabiru aji ya kai dai ne
sarkin kodi kai kadai gayya ne
waye ke wasa a rinkar
kai ku bar ni cikin natsuwa na rero baiti
aji kabiru aji ya kai dai ne
a cikin natsuwa da kyawun sauti
sarkin kodi kai kadai gayya ne
to sarkin kodi ga maman dausaiti
Nay
maka waka dubu suna mama
jinjina sarkin kudin kangere
fagen kyauta mu ce ma sarfa
aji kabiru aji ya kai dai ne
sarkin kudi kai kadai gayya ne
waye ke wasa a rinkar zaki
kiwa ta fusan na bukar daji
aji kabiru aji ya kai dai ne
aji kabiru ko gida ko daji
sarkin kudi kai kadai gayya ne
mai waka ne da nemo rauji fagen kalbi kuwa sai a nemo zaki
jinjina sarkin kudin kangere
fagen kyauta mu ce ma sarfa
aji kabiru aji ya kai dai ne
sarkin kudi kai kadai gayya ne
waye ke wasa a rinkar zaki
mai biyayya mai ganin girma ne
aji kabiru aji ya kai
dai mai ganin girman manya abin koyo ne
sarkin kudi kai kadai gayya
Alhaji Kabiru aji ya kai dai ne
sarkin kudin kangere
ga masoya nan suna sai zaki
jinjina sarkin kudin kangere
fagen kyauta mu ce ma sarfa
aji kabiru aji ya kai dai ne
sarkin kudi kai kadai gayya ne
waye ke wasa a rinkar zaki
ambe Allah ambe manzon Allah
aji kabiru aji ya kai dai ne
ibada don nema ga yardar Allah
sarkin kudi kai kadai gayya ne
sarkin ne ya da sowa manzon Allah
sarkin kudin kangere
Alhaji Kabiru katiri bar aiki
jinjina sarkin kudin kangere
fagen kyauta mu ce ma sarfa
aji kabiru aji ya kai dai ne
sarkin kudi kai kadai gayya ne
waye ke wasa a rinkar zaki
mai hali na kwarai maso al'umma
aji kabiru aji ya kai dai ne
sarkin kudi ga ado ga himma
sarkin kudi kai kadai gayya ne
sarkin kudin kangere baitar zuwa
sarkin kudin kangere
hasada a gare ka ta zamta
jinjina sarkin kudin kangere
fagen kyauta mu ce ma sarfa
aji kabiru aji ya kai dai ne
sarkin kudi kai kadai gayya ne
waye ke wasa a rinkar zaki
gidana babu wai kai dare ne
aji kabiru aji ya kai dai ne
ayarinka kadai abin kallo ne
sarkin kudi kai kadai gayya ne
idan ka wuce daga nan hawan ya kare Alhaji kwana majarin aiki
jinjina sarkin kudin kangere
fagen kyauta mu ce ma sarfa
aji kabiru aji ya kai dai ne
sarkin kudi kai kadai gayya ne
waye ke wasa a rinkar zaki
mun zami ka san shi dai ya san ka
aji kabiru aji ya kai dai ne
dawa kai dai a hawo suwa ya kai ka
sarkin kudi kai kadai gayya
ne tare mutana mako wa ya kai ka ashe sarkin kudi kai kadai ne zaki
jinjina sarkin kudin kangere
fagen kyauta mu ce ma sarfa
aji kabiru aji ya kai dai ne
sarkin kudi kai kadai gayya ne
waye ke wasa a rinkar zaki
ya Allah ya dada kwana mai
aji kabiru aji ya kai dai ne
alhaji kabiru sarari kurdoki
sarkin kudi kai kadai gayya ne
mai jinyun waje ka nemo sirki yara kuma ta a hanyar zaki
jinjina sarkin kudin kangere
fagen kyauta mu ce ma sarfa
aji kabiru aji ya kai dai ne
sarkin kudi kai kadai gayya ne
waye ke wasa a rinkar zaki
yara jinsi mai dubin alkairi
aji kabiru aji ya kai dai
mai duban jama'a masoya tari
sarkin kwade kai kadai gayya
Alhaji Kabiru gaba karbin gori mai taimakon jama'ar sa kowa ai
jinjina sarkin kudin kangere
bayan kyauta mu ce ma sarfa
Alhaji Kabiru aji ya kai dai ne
sarkin kudin kai kadai gayya ne
yake wasa a rinkar za
ni na dole mu jinjina mata
Alhaji Kabiru aji ya kai dai ne
mai kaza aljihu ya zinyo
sarkin kudin kai kadai gayya
ne ga masarake wanda bai tsoranta Alhaji Kabiru aji ya ga mai
jinjina sarkin kudin kangere
bayan kyauta mu ce ma sarfa
Alhaji Kabiru aji ya kai dai ne
sarkin kudin kai kadai gayya ne
yake wasa a rinkar zaki kangere
bayan kyauta mu ce ma sarfa
Alhaji Kabiru aji ya kai dai ne
sarkin kudin kai kadai gayya ne
yake wasa a rinkar za
dole in zo in yi gaisuwa baban
mu Alhaji Kabiru aji ya kai dai ne
Alhaji Yahya aji yan kangere
sarkin kudin kai kadai gayya
ne mahaifi gwan sarkin kudin kangere Allahu ya kare girma ba
Alhaji Kabiru aji ya kai dai ne
Haji ya ki ma ina gaishe ki
sarkin kudin kai kadai gayya
mahaifiyar sarkin kudin kangere
Alhaji sarkin kudin kangere
Haji ya maimuna baiwar Allah
Alhaji Kabiru aji ya kai dai ne
ya Allahu ya amsa duro kwanki
sarkin kudin kai kadai gayya ne
yayi masu girman daraja Alhaji Kabiru dan ku ya zamza
jinjina sarkin kudin kangere
bayan kyauta mu ce ma sarfa
Alhaji Kabiru aji ya kai dai ne
sarkin kudin kai kadai gayya ne
yake wasa a rinkar zaki
madanga ga jinjina ne musu
Alhaji Kabiru aji ya kai dai ne
uwar gidan sarkin kudin gaishe ki
sarkin kudin kai kadai gayya ne
Hajiya Jamila matar kirki Amariya ma ina gaishe ki
Alhaji Kabiru aji ya kai dai
Amariya sarkin kudin mu ba mamaki
sarkin kudin kai kadai gayya ne
Hajjaju Ramla mai albaraka
sarkin kudin kangere
akan sarkin kudin mai gidajen zaki
jinjina sarkin kudin kangere
bayan kyauta mu ce ma sarfa
Alhaji Kabiru aji ya kai dai ne
sarkin kudin kai kadai gayya ne
Batun
ya danka bazan yi mantawa ba
Alhaji Kabiru aji ya kai dai ne
Maimunatu tarbiya kun samu
sarkin kudin kai kadai gayya ne
Mami sunan mama ba wasa ba
Batun sarkin kudin kangere
Ina Muhammadu namu yaran kirki
Alhaji Kabiru aji ya kai dai ne
Allahu ya inganta ku yo albaraka
sarkin kudin kai kadai gayya ne
ya dan sarkin kudin kangere Yara kuke da mahaifi zaki
jinjina sarkin kudin kangere
bayan kyauta mu ce ma sarfa
Alhaji Kabiru aji ya kai dai ne
sarkin kudin kai kadai gayya ne
yake wasa a rinkar zaki
mai martaba sarkin mu sarkin bauti
Alhaji Kabiru aji ya kai dai ne
dattal ruwan Sulaiman Adamu
sarkin kudin kai kadai gayya ne
Allahu ya kare mana kai gatan Alhaji Kabiru ne yake gaishe ka
Alhaji Kabiru aji ya kai dai
sayyan uba kake babu mai mashaka
sarkin kudin kai kadai gayya
Allah ya ji kan sarki ya Abdullahi
Alhaji sarkin kudin kangere
sarkin kangere ya taziya
Alhaji Kabiru aji ya kai dai
ya Allah ya ji kan mazan shanu ne
sarkin kudin kai kadai gayya ne
dake jane in ya fada zai ida
Ya
Allah ya ji kansa sarki na
Alhaji Kabiru aji ya ya kai dai
malamai ke wanke da turuhi
sakin kudi kai kadai gayya ne
ayi faz ayi gam da yardar Allah
ayi ba tusar kin kudin kange re
shadda hiru bauci bayin Allah
ake kabiru aji ya kai dai ne
likita ruhi a bautar Allah
sakin kudi kai kadai gayya ne
sarjan kudi ne yake gaishe ka kai uba ne gumma zantan haku
aji kabiru aji ya kai dai ne
inda tija kana da tsoron Allah
sakin kudi kai kadai gayya ne
lisanin da hakko kai madalla
tusar rikin kudin kange
rayuwa dai tayo albaraka
jinjina sarkin kudin kange re
fagen kyauta mu ce ma sarfa
aji kabiru aji ya kai dai ne
sakin kudi kai kadai gayya ne
karza
yau an gogun mama ne ce baiti
aji kabiru aji ya kai dai ne
kuma baban mama do dan sauti
sakin kudi kai kadai gayya ne
garbe zan waka da na hausa yiki
ba tusar rikin kudin kange
tar amotan karfe tar gamza ki
jina sarkin kudin kange re
bayan kyauta mu ce ma sarfa
aji kabiru aji ya kai dai ne
sarkin kudi kai kadai gayya ne
yake wasa a rinkar zaki
jinjina sarkin kudin kangere
bayan kyauta mu ce ma sarfa
aji kabiru aji ya kai dai ne
sarkin kudi kai kadai gayya
ne yake wasa a rinkar zaki
jinjina sarkin kudin kangere
bayan kyauta mu ce ma sarfa
aji kabiru aji ya kai dai ne
sarkin kudi kai kadai gayya ne
yake wasa arin karza jinjina sarkin kudin kangere haji kabiru aji ya kai dai ne wa yake wasa arin karza ke
jinjina sarkin kudin kangere haji kabiru aji ya kai dai ne wa yake wasa a rinkar zaki.